sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci a 25-31-41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da rediyo amfani ta sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM a kasar Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma sai kuma ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Ma sauraron mu assalamu alaikum barkamu da daren yau Litini 27 ga watan Janairu Ibrahim Kalmasi Garba ne da Aisha Sule da sauran abokan aiki daga nan Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shirin da wannan daren bayan labaran duniya za ku ji cewa wani tashin hankalin da ya barke a arewacin Ghana mai nasaba da takaddamar masarauta yayi sanadin kone-konen gidaje da kuma rasa rai
ana tunawa gidaje wuta wasu matasa kimanin su 20 wasu su rike da bindiga kamfanin AK-47 saurari kire kananan bindigogi
yau bayan labaran duniya za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan hukuncin kisa da wata kotu ta yanke ma Maryam Sanda wadda ta kashe mijinta bara kamar kullun lambar da za a kira ita ce alamar tarawa BCPB2B2B2655 yanzu kam sai a gyara zama a sha labaran duniya
Assalamu alaikum jama'a barkanku da dare ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump yayi wa China taimaka mata kan yadda za ta shawo kan cutar nan mai saurin kisa ta coronavirus wacce ta halaka mutum 81. A wani sakon Twitter da ya wallafa a shafinsa a yau Litinin, Trump ya ce muna tuntubar juna da China kan wannan kwayar cuta. Yana mai cewa mun yi wa shugaba Xi Jinping tayin duk wani taimako da suke bukata domin muna da fitattun kwararru. A yau Litinin din har ila yau Prime Minister China Li Qiang ya kai ziyara Wuhan birnin da cutar ta barke inda ya gana da jami'an kiwon lafiya da kuma duba irin matakan da ake dauka wajen dakile yaduwar cutar. Li Bing shine commissioner lafiya a kasar ta China.
This disease is a new kind of disease. Our knowledge of it is limited. We are not clear about the evolution of the disease.
Ya ce wannan cuta sabuwa ce a gare mu. Ba mu da cikakken bayani game da ita har ya zuwa yanzu. An ci gaba da yanayi na juyayi yayin da masu sha'awar wasanni a fadin duniya suka rasa irin kalaman da za su furta dangane da mutuwar shahararren tsohon dan wasan kwallon kwando na Amurka Kobe Bryant wace ta zo wa mutane a yanayi na bazata. Bryant da ƴarsa ƴar shekaru 13 da haihuwa suna cikin mutum 9 da suka mutu jiya Lahadi a hadarin jirgi mai saukar ungulu a wajen birnin Los Angeles. Rahotanni sun ce suna kan hanyar su ne ta zuwa kallon wata gasar kwallon kwando da aka shirya wa matasa. Bryant ya saba amfani da karamin jirgi mai saukar ungulu zuwa wurin kallon wasa daga gidansa na Los Angeles don ya kauce wa cinkoson motoci a cikin birnin. A yau Litinin, lauyoyin shugaban Amurka Donald Trump sun ci gaba da kare shi a sauraron basi shirin tsige shi da ake yi a majalisar dattawa. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da mafi akasarin 'yan jam'iyyar Republican a majalisar ke neman martani da za su mayar wa tsohon mai ba da shawara kan harkokin tsaro na kasar John Bolton. Bolton ya yi zargin cewa Trump ya fada mai yana so ya rike kudaden tallafin kayan soji da aka ware wa Ukraine har sai Ukraine din ta kaddamar da bincike kan abokin hamayyarsa na jam'iyyar Democrat. Ya yi ikirarin hakan ne a wani littafi da yake shirin fitarwa mai taken The Room Where It Happened. Daya daga cikin 'yan ganikashenin Trump, Lindsey Graham, ya faɗa wa manema labarai cewa zai goyi bayan majalisar ta yi nazarin littafin na Bolton domin a ga ko akwai wata hujja da za a ƙara a kan shari'ar. A yau Litinin ne wani jirgin saman sojin Amurka da ke taimakawa dakaru wajen sadarwa da tattara bayanan sirri a fagen daga ya yi hatsari a shiyar da ke ƙarƙashin ikon mayakan Taliban a Afghanistan. shugaban dakarun sojin saman Amurka General David Goldstein ya ce jirgin kirar E-11A ne yana kuma dauke da na'urorin sadarwa a filin daga wato BACN. Goldstein, wanda ya bayyana hakan a wani taro a birnin Washington, ya ce ba zai iya faɗaɗa bayanansa ba. Sai dai daga bisani mai magana da yawun dakarun sojin Amurka dake Afghanistan ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa babu wata alama da ta nuna ko abokan gaba ne suka harbo jirgin.
Aisha Tafsila ka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a wani rikicin sarauta an yi ta kone-konen gidaje har da rasa rai a garin Fatinga dake arewacin Ghana. Ga wakilinmu a birnin Accra na kasar Ghana din Redwan Abbas da cikakken rahoton.
DSP Tanko ya ce ana ci gaba da bincike gadan-gadan, sa'annan ya yi kira ga mazauna yankin wadda duk da wani labari da zai bayar ya tuntuɓi jami'an tsaro da ke sintiri a garin. DSP Yusuf Tanko ya ce
at about 8 AM, whilst police patrols were ongoing at Fatinga in the Gusebu district, information came through that some houses had been put.
Da misalin karfe 8 na safi, yayin da ɗan sanda ke ci gaba da sintiri cikin garin Fatinga a gundumar Gusugu, labari ya iso cewa ana nan ana tunawa gidaje wuta cikin zafin nama. Sun ka garzaya wurin inda suka yi gaba da gaba da wasu matasa kimanin su 20, wasu su riƙe da bindiga samfalin AK-47, saura riƙe da ƙananan bindigogi. Da ganin 'yan sandan zuwa sai sun kafar musu da harbi. A Latinas 'yan sandan sun kamar da martani, an harbi mutum ɗaya har lahira, wani ɗaya kuma ya samu rauni, sa'annan an kama uku kuma an ƙwato makamai guda biyar. An kai wanda ya samu rauni din asibiti inda ake duban lafiyarsa, shi kuma wanda ya mutu an kai shi asibiti, yayin da ake rike da waɗanda aka kama din don su taimaka a ci gaba da bincike. DSP Tanku ya kara da cewa
police and military presence will continue to be on the ground and will work to ensure that innocent persons are protected. Everything will be done to ensure
jami'an 'yan sanda da sojojin za su ci gaba da yin sintiri a garin, kuma za mu yi aiki don tabbatar da kare rayuwar mutane waɗanda ba su ci ba su sha ba. Za a yi duk abin da aka iya don tabbatar da rayuwa ta dawo yadda aka saba cikin unguwar da kuma kiwaye. Duk wanda ke da wani labari game da wani harkokin da zai iya zama barazana ga zamantakewar jama'a, kar ya yi wata-wata ya iso ya bayar da labari ga jami'an tsaro yadda za a ɗau matakan da sun ka dace. Bayan da ya mutuwan wani karamin sarkin Fatinga, aka samu rabuwan kawuna game da wadda zai gaji sarautar. A shirye-shiryen makokin, ɗaya ɓangaren ya ziyarci fadan sarkin, abinda ya harzuka ɗaya ɓangaren aka soma harbe-harbe da ya sanadin kasarar rai. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Ridwan da wannan rahoton. To kamar yadda aka ji a shirinmu na yamma, yau din nan wata babbar kotun birnin tarayyar Najeriya Abuja ta yanke hukuncin kisa ma wata Maryam Sanda saboda samunta da laifin kashe mijinta Bilyaminu Haliru Bara. Da haka muna son a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan wannan shari'ar da kuma tasirin hukuncin kisa da aka yanke mata. Kafin nan a ɗan ji wannan.
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To da alamar za mu fara ne daga Kaduna garin Gwamna. Waki kan layi.
To gaskiya ne ta almanci gaba barka da lasariya.
Barka da warhaka.
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa a Kano tarayyar Najeriya.
Sannu Murtala.
To madalla ka almanci wannan shine adalci kuma mun ji dadin haka. Shi dama duk mutumin da yaje dauki rai ba bisa kan shari'a da doka ba. To dama sakamakon sa kenan kuma haka zai kara ja ba mun san mata suna da zarara da mutunci a gunmu kuma haka zai kawo saukin yadda mata suke ma daukan doka a hannu musamman arewaci za ga mata abu kadan sun dauki ko fetur ko asis ko ƴan uwansu mata ko mazaje kawai saboda wani son zuciyarsu wani bukatansu muna fata kuma kungiyar mata idan irin wannan matsala ya faru mu ga sun fito a duniya sun nuna rashin goyon bayan macen da ta irin wannan kisa ko mijinta ko wani danta ko na nata ba kan kaida ba amma kaga ba sa yi shi abin da ya taba su mata yin suka fito a duniya suna cara suna cin su ma ba su hakkin su wannan adalci ne kuma ubangiji Allah ya tabbatar da shi ta shi lafiya.
To Murtala, da fatan kungiyoyin mata suna jin ka za su ce kai ma dan gugurmayar maza kenan. To bari mu je mu Naija. Wake kan layi Amina.
Ibrahim yanki hula a garin Mai Gode a Kimba.
To Malam Ibrahim gare ka.
To masha Allah, lalle alhamdulillah wannan hukunci da aka zarta a yau a dama abin da hidaka musulmi tsakanin musulmi da musulmi kenan. Domin saboda dukkan abubuwa wasu mazhu da muke fama da su yanzu haka ba abin da ya kawo sanadin shi sai ainihin sake hukuncin Allah da Annabi kuma wannan hukuncin da suka yanke dan da ya kasance masu hannu da shuni amma da kan da kane ba abin da za ka jefa gaskiya. Amma da za a koma hukuncin Allah da Annabi mutum in ya san ya kashe za a kashe shi wallahi mutum ko kaza ne ba ma mutum dan wanshi ba ko kaza ne mutum zai shaku ya ce zai sha jinin shi abin da zan faɗa kenan akai.
To mun gode daga Naija bari mu je mu Bauchi Yakubu ke kan layi a Bauchi.
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba muna jinka.
To lalle wannan shine gani gawa ne ya ishi wani tsoron Allah kuma wannan hukunci yayi daidai sannan muna kira ga alƙalan Najeriya duk wani wanda ya kashe wani da gangan walau namiji ko mace muna so da Allah a daure a rika masa irin wannan hukunci na kisa amma babu yadda za a yi mutum da hankalin sa ya kashe ɗan uwansa da gangan to lalle wannan hukunci yayi daidai daga ƙarshe ina muku fata alkhairi mai magana Ayuba Garba Imam Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To har yanzu mun makale a Bauchin wake kan layi a Bauchi har ila yau.
Assalamu alaikum Ibrahim Kalmati Garba mai magana Sama'ila Isawa Kafin Madaki karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi.
To Malam Sama'ila muna jin ka.
To alhamdulillah wannan hukunci da kotu da ta yi ta yi daidai domin rai ba don wasa ba ne. To amma kuma muna buƙatar alƙalan da suke wannan hukuncin domin shi wannan da wanda aka kashe shi nan dan wani ne a Najeriya. To muna buƙatar don Allah idan dan talaka ma aka masa haka hukumomin su rika duba alƙalan nan domin hukunci yau ya taru ne akan ƴaƴan manya ƴaƴan talaka ba damu da su don Allah da fatan in irin haka ya faru da ƴaƴan talaka don Allah su ma a rika kula da su ana musu hukunci yadda aka yi wa ɗayan nan. Da fatan da ku tashi lafiya mai magana Sama'ila Sawa Kafin Madaki karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi.
To mun gode Malam Sama'ila daga Bauchi kuma bari mu je mu Kaduna garin Gwamna ke kalla a Kaduna.
Ka almashi garba barka da yammaci.
Barka da warhaka mai rediyo.
Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
Lalle na ci gari yau muna jin ka.
Ko da kasuwar kawo ne an rushe mana ita muna muka jaje
kan kasuwarmu
Allah ya kiyaye mu.
Amin.
To alhamdulillah ka gane ko ka almashi. irin wannan hukunci da kotu take yankewa inda a ce ana samu a yayyake irin wannan hukuncin duk wanda yanzu kwanaki a Kano irin matar da suka kashe mazajin su ai kaga suna da yawa to inda a ce ana duk matar da aka kai ta irin wannan kotun ana zanta mata da irin wannan hukuncin wallahi dan an ce mace ma ta kashe mijinta ba za ta kashe ba kuma wannan hukunci da aka yanke yayi daidai kuma muna kira ga gwamnatocin Najeriya ko kuma bangaren shari'a na Najeriya kada a rika yanke hukunci dan mowa da dan bora idan an tabbatar da idan ka yi hukunci inda ka kashe mutum ba bisa ka'ida ba to ya kamata kai ma fa a aika ka lahira da domin idan aka yi haka shi ne adalci
to Alhaji Musa
kai ka almaci yawa Alhaji Musa garo na gode
Alhaji Musa ya za a yi da mazan da kuma suka kashe matan su
to da mun ayyo in namiji ya kashe mace ai shi ma aka kashe shi amma dai yanzu ka san abin da ke faruwa yanzu da mace ta ji mijinta zai kara aure kawai sai ga ta dauki kwalba ko wuka ta kashe shi saboda sakamakon mugun kishi wannan ba kishi bane hauka ne dan haka indai ana irin wannan ka kashe a kashe ka kamata ji ni tigal to insha Allah za a samu ci gaba Alhaji Musa za ta ji lafiya
Alhaji Musa kafin ka gudu ba ka ganin kamata yi abinciki wato yanayin da mutum ke ciki musamman a kasashe irin wannan idan aka samu wannan sai ka an kira kwararre a fannin kaza kwararre a fannin wane ne hankalin dan adam waye da sauransu abinciki kwalwar mutum da kuma wasu abubuwa da ya kamata a yi la'akari da su kafin a kai ga yanke hukunci na karshe
malaka almasi duk irin wannan abubuwan da ake kawo a ce wai masanin kwakwalwa ko masanin wane ne duk wani hadin baki ne duk mutumin da yazo ya kashe mutum ai an san mahaukaci na gaskiya amma mutum kana tare da matar ka wai ta kashe ka ko kuma miji na tare da matar shi ya kashe matar shi wai a tunanin cewa zai da hankali ne wannan duk labari ne kawai ana hada kai ne domin a cuci al'umma
to Musa mun gode bari mu cillacin jigawa kusa da garin ku na da wake kallon a jigawa
kana maganar dan iya taura gidan adani mai wanki bakin ruwan kofa karamar hukumar taurar jihar Jigawa Najeriya
to malam dan iya muna jinka
a hakikanin gaskiya wannan hukunci da aka yi an yi dai sai da kuma irin wannan hukunci kamata a ce tunda aka yanke hukuncin to a gaggauta zartar mutu da hukuncin saboda idan aka samu wani jinkiri to sai kaga an ga kowa an da daga kara kuma daga karhe ma wannan matar ma kaga ta makota zo tana yawace a mutunta kuma sannan ina bada shawara cewa duk wani gidan kaso da aka kakkai irin waɗannan mutanen da aka yi ta hukuncin kisa to lalle a gaggauta fito da su a yanke musu hukunci
to mun gode daga jigawa bari mu ketara jamhuriyar Nijar wake kallaye a jamhuriyar Nijar
daga jamhuriyar Nijar mai kiran ku shine malam Haladu Murkiya daga nan jamhuriyar Nijar jihar Maradi
to malam Haladu muna jinka
yawwa kamar wannan hukunci wanda aka yanke wannan mata saboda Allah an yi adalci daidai suke haka domin muna ji kullum a cikin Kano ina ne idan mace ta rabu mijin to ka abun ba ina adadin ba ma iyaka to da zarar ana yin irin wannan kenan an ce a Marigawa dan mai rai shi ya tsoro
Allah
kare kenan gobe insha Allah su yi sauka ne tun da ranar guda ne tun da su wannan yan kwantar suke ihu suna kuka to ba su da sadar wanta ran ta shi da naci
wato kada ganin kamata in namiji ya yi mai haka in mace ta yi ma a mata haka kenan
dukkan maza idan ba ma kashi ba namiji ya kan doki mace samari sau ɗaya da ya mara sa ji san kotu an je kuma an tsare shi amma har zo ne hukunci ga taba hawa kan mace ba sai wannan karan wannan alƙali Allah ya saka shi da alƙairi
to merci beaucoup mun gode daga Niger bari mu koma Najeriya wake kallaye a Abuja
kuna magana da Isa Arab daga Fafe a Abuja Najeriya
to muna jinka
wato babu abinda ni zan faɗa game da wannan hukunci da aka yanke illa na ce ya yi daidai da fatan za a dinga yanke wa kowa wannan hukuncin talaka da mai kuɗi gaba ɗaya shi ne fatan mu a nan Najeriya
to mun gode da ra'ayinka kai ma bari mu je mu Zamfara wake kallaye a Zamfara
assalamu alaikum wa rahmatullahi malam ibrahim shi ka barka mu da baraka da farko ina fata alkhairi sunan Nasiru Hussaini Kurgui ne gwanjo bakin so kasa gwanjo a Zamfara
lalle ka kayan ko gudu malam Nasiru muna jinka
Jami'a jama'a aiki da farko yana muku fata alkhairi shekara 41 da samun wannan jihar ta je muna
kokari mun gode sosai
Malam Ibrahim kalmar ci garba wallahi ba na tare da rayuwa amma dan gaya ma abin da shi baka kan mana da shi baka ko da ka kalle shi ba ka mutane zaman lahi
wato maudu'in shine muna son dai kai mu ji ra'ayin mutane game da hukuncin da aka yanke ma ita Maryam Sanda wacce ta kashe mijinta bara, hukuncin kisa da aka yanke mata. Menene ra'ayinka kan hukuncin da kuma tasirin
mata su gudu duk abin da zai kawo musu matsala har ya kawo wantar zuman da za su kai ga mijinsu? Mijinsu ba miji ne ba wanda kana tare da shi har abadan abada, har mutuka raba cikin aljannan Allah ya kaddara, ko ba ka bari ba?
Kace
mata ce mace ta dauki makami ta Allah ka mijinta ba da suke so wanda shi ne mutumin da har abada ba, don saboda mai abin duniya mai zama duk abin da sama duniya ta kaiwa zai ka tashi ka bar ta kuma lafiya ba komai. Ya kamata a ce jama'a ka kiyaye duk wani abin da zai kawo matsala tsakanin da iyalan su. Ina godiya, na gode daga Nasiru Hussaini Urgun ne gonzo bakin sauka ka gode ga Zamfara malai bayan kalmati ina jira da cikin kaina fara kai ga tashi lafiya.
Mun gode sosai malam Nasiru daga aire hukun bari mu kada can kurmi wake kallai a Abia.
Una na Isiaku Muhammad Santan Dindin kuma yana kiran ku daga nan cikin garin Ummahiya.
To malam Isiaku muna jin ka.
To gaskiya rayuwa na yau tunda dai malamai ne wanda suke aka tara akan shari'a musulunci, kuma sai da suka duba ciki suka duba baya suka yanke mata wannan hukunci, duk ba za mu ce komai ba. Amma mu muna sha ba da shawara ga ɗan uwanmu mata wa musulmai da su kyautata halayensu, saboda irin wannan mataki da ta ɗauka ba tsari ba ne na shari'ar musulunci. Ille iyaka muna addu'a Allah ƙara ba mu lafiya da zaman lafiya, ƙara shiryar da mu baki ɗaya, kuma Allah ƙara ba mu zaman lafiya baki ɗaya. Sunana Isiaku Muhammad Santan Dindin, yana kira ku daga nan cikin garin
Ibadan. To da alamar da wannan bayani ko kira ko kuma shawarar da shi malam Isiaku ya bayar, zamu tsaya anan. Mun gode ma kowannen ku da ya bada gudummawa da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu. Mun gode. To ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Manyan shugabanni da shahararrun 'yan wasa a fadin duniya na ci gaba da bayyana alhini akan rasuwar Kobe Bryant, shahararren tsohon dan wasan kwallon kwando a Amurka. Bryant mai shekaru 41 ya rasa ransa ne tare da 'yarsa Gianna mai shekaru 13 bayan da karamin jirgin saman sa mai saukar ungulu ya yi hatsari a California a jiya Lahadi. Tun da yammacin jiya, shugaban Amurka Donald Trump da tsohon shugaban kasa Barack Obama sun bayyana kaduwa a shafukan su na Twitter akan abin da suka kira da rashin babban gwarzo. Shugaban hukumar kwallon kwando ta NBA Adam Silver ya ce labarin mutuwar Bryant ya girgiza duniyar kwallon kwando. Ya kara da cewa za a ci gaba da tunawa da marigayin a duk fadin duniya sakamakon nasarori da kuma ababen tarihi da ya bari. Shi kuwa tsohon zakaran damben duniya Mike Tyson cewa ya rasa kalaman da zai iya bayyana rashin da aka yi na Bryant a daidai lokacin da zaratan 'yan kwallon kafa na duniya Lionel Messi na Barcelona, Cristiano Ronaldo na Juventus, da tsohon kaftin din Ingila David Beckham da wasu zaratan 'yan wasa da dama duk suka yi ta wallafa alhininsu akan mutuwar ta Bryant. Dan wasan gaba na Brazil da kungiyar PSG ta kasar Faransa Neymar ya girmama marigayin da kwallon da ya zura wa kungiyarsa a wasan da ta buga jiya da Lille ta hanyar daga yatsansa biyu a hannunsa daya da kuma yatsa hudu a daya hannun, wanda ke alamta lamba 24 na rigar wasan Bryant a kungiyarsa ta Lakers. Bryant ya yi murabus daga buga wasa a shekara ta 2016 bayan kwashe tsawon shekaru 20 yana takale da kungiyar Lakers, inda ya lashe babbar gasar kwallon kwando ta NBA har sau biyar, ya kuma lashe lambar gwarzon dan wasa sau 18. Hukumar shirya gasar La Liga ta kasar Spain ta bukaci hukumar kwallon kasar da ta lalatar da kungiyar Espanyol ta hanyar rufe wani sashe na filin wasan ta, bayan da dan wasan gaba na Athletic Bilbao Inaki Williams ya ce an yi masa kalaman nuna wariyar launin fata a filin. A wata sanarwa da ta fitar, kungiyar ta Bilbao ta yi zargin cin zarafin dan wasan nata mai shekaru 25 a wasan da suka buga da Espanyol da ya tashi a kunnen doki da ci 1-1. Hukumar ta La Liga ta soma binciken gano 'yan kallon da suka aikata laifin, yayin da hukumar kwallon kafa ta kasar Spain ta tsara gudanar da taro a kan lamarin a ranar Laraba mai zuwa. An lissafa dan wasan Najeriya Wilfred Ndidi a cikin zaratan 'yan wasan tsakiya 10 na duniya. Tauraruwar dan wasan na Super Eagles ta Najeriya ta haska sosai a kungiyar sa ta Leicester City ta Ingila da ya koma tun a shekara ta 2017 a kwantaragin fan miliyan 17 daga kungiyar Gent ta kasar Belgium. Dan wasan Liverpool Fabinho da Casemiro na Real Madrid da kuma Jorginho na Chelsea duk suna daga cikin biyar na farko a jadawalin. Murtala Faruk sanyin na a Washington DC.
Sau gaida Murtala, mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya amma fa a taƙaice.
Ibrahim a takaicen shugaban Amurka Donald Trump ya yi wa China taimaka mata kan yadda za ta shawo kan cutar nan mai saurin kisa ta coronavirus wacce ta halaka mutum 81. A wani sakon Twitter da ya wallafa a shafinsa a yau Litinin, Trump ya ce muna tuntuɓa juna da China akan wannan ƙwayar cuta. A yau Litinin, lauyoyin shugaban Amurka Donald Trump sun ci gaba da kare shi a sauraron ba sun shirin tsige shi da ake yi a majalisar dattawa. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da mafi akasarin 'yan jam'iyyar Republican a majalisar ke neman martanin da za su mayarwa tsohon mai ba da shawara kan harkokin tsaro na ƙasa John Bolton. Ana ci gaba da yanayi na juyayi yayin da masu sha'awar wasanni a faɗin duniya suka rasa irin kalaman da za su furta dangane da mutuwar shahararren tsohon ɗan wasan ƙwallon kwando na Amurka Kobe Bryant wacce ya zo wa mutane a yanayi na bazata. Bryant da Esa mai shekaru 13 da haihuwa suna cikin mutane 9 da suka mutu jiya Lahadi a hadarin jirgi mai saukar ungulu a wajen birnin Los Angeles. Rahotanni sun ce suna kan hanyar su ne ta zuwa kallon wata gasar ta kwallon kwando.
Kuma saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai gobe da sati ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma ita Aisha Tsire wacce ta karanta mana labaran duniya, da Julie Leather gaishe wacce ta haɗa mana sautin da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Waltek Zanga-Zanga. Ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke cewa sai gobe. Wassalam.